Wagwan, it's my dope jam for my dopejam.com. Hear that?
Yeah. Yeah.
Where? Strips in the building, MK. Lyrical guru by my nigga.
Yo, Emi Kunzar, downtown, what's up?
ZDA Nation, man.
Chosen.
Bandoka baskati na duka, ai baban kariyaski. 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 Kariyaski, 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 kariyaski. Bandoka baskati na duka, ai baban 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 kariyaski. Kariyaski, 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 kariyaski.
Dillalin wada shine san kudin jariri, ku dasa ni yau gobe ku gani na zama muku iri. Aramun kunnuwan ku jama'a don haya ku ji ne a saye nake buhun kai anika na huci danni. Limi an kyasu a yalim gago mata su tibiyar mini dagon can ba burin boye kiligin mu wato masu girman kai zai na don hulanta musu daidai a hankali zamu kai dai ka duka surutu kai dai. A fannin waka na daidai na fara shine ni kadai zai diye muna kai da kai dolen su yau su kada kai flows mai kona tayani ne bana yin retire sunan ne zika sunan da baya aspire. Ta tashi na fara ba fashi mai wuri yazo mai tabur ma dole ne tashi raba mana duk da na shiga ne ranka dai mai haushi in yace zai yi wani abu ai ni kan zan cije shi ma riga mu lasu shi mana ya dan mu lasu shi mu hulkutu an bigo shi a gashi kasma din rishi job dan an ka dike da guba dan an balika dan ka fitu mi ana s jama take kenan zuwa goma ni mu kufshi dan gilan amma gwashi can yan gasma tushi ci biyar mu dushi dan giligin amma gwasin ta fushi man dirshi ma kufshi man bishi ma sirji
bandoka baskati na duka ai baban kariya suke bandoka baskati na duka ai baban kariya suke bandoka baskati na duka ai baban kariyaski bandoka baskati na duka ai baban kariyaski 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 bandoka baskati na duka ai baban 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 kariyaski 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 kariyaski
bin dauka ba ban taba facting suna ta ma allegation basu kyauta ba ban ransa ba babin ta police sun ji ma suna fama da ni basu konka ba kore nigga like me kore fuska nake naga abun su sun makara suna so su yi kaman ni kuma bayan kalona ne sanadin barin su yeah dauke dauke ba namu bane misali ma waki sama ko kadan yin fada ba nashi bane wace story ba tadi bane bow down ko a garin yarbawa ni kaman alafi nake sau nigga what the fuck you mean ni ne na dauka wow nigga you are dumb indeed zakare na biggest no money yo nigga come up body if you don't want the adopt six feet down ganin bayan kida is titi karan da zai ja da kura dole ne a kira shi da titi ganin super star sir wap idan babu cheda for your mata to maza ka taka titi we keep it with madana follow com telephone ina baya dokan kira sai mun ka dan kasa sun cinye kaman wani kon actually bani sin suna da yaba ki jira wani ton dari bisa dari jaru ni yake bari na saka sura baki cikin fushi domin na mara fansu canji daga wanda zuwa zani baba kaya ne su yi lamani
bandoka ba suka ce na dauka mene mr for just the one that so say ni babu ruwa da kan wani for we I just the hustle my own back okay if this I get up for pushing I'm only just the waste your own time bani magumagu balle na sa hannu na akan abin da zai dame ni most pride in the building na ce baba haka nake but if you turn the roll out mutum na jamu je mu yi ta gurin fasa na mu gangaro ku je study in the way you never got bills to pay na ce kai 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 awkward like niggas pulling up chicken dan kai fai la zai kuma ye dai 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 hadin dai dai rai 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 the head go get all kai in zai yi mai 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 mu musu su zage mu mu share su su dage mu mantar musu su hauda musu kar musu suna tabata mu muna gyara su no way zamu ga musu hoho akan ya suke su koka a jefa ko the flow me anubi a jefa ta hot boss if they no believe us asu a coma if you not strong here go coma get up
connect the shit people.